Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kama wasu mata guda uku da ake zargin suna da hannu wajen shirya zanga-zangar nan ta nuna tsadar rayuwa da aka gudanar a jihar Naija a ranar Litinin din nan da ta gabata. A wata sanarwa daga kakakin 'yan sanda na jihar Naija, DSP Wasiu Abiodun ya ce daga cikin matan har da Aisha Jibril 'yar kimanin shekaru 30 da aka ce ita ce ta tsara yadda aka gudanar da wannan zanga-zangar. Sauran matan dai sun hada da Fatima Aliyu 'yar shekaru 57 da kuma Fatima Isiyaku mai shekaru 43. Ko baya ga waɗannan mata dai, 'yan sandan sun ce suna riƙe da wasu matasa guda 24 da ake zargin suna da hannu a wannan zanga-zangar. Dama dai tun da farko gwamnatin jihar Niger ta ce waɗanda suka shirya zanga-zangar sun shirya ta ne da nufin satar kayan abinci da wasu manyan motoci suka ɗauko a hanya, kamar yadda gwamnan jihar Umar Muhammad Bago yayi bayani.
To yau an waye gari sun je su faɗa mata a bakun gurin ɗiban ruwa cewa ga motocin abinci za su shiga da shi garin Mina, kuma za su je a raba hannu ne su fito, su za su tsayar da motocin da za su cire abincin nan su raba musu. Mata bayan sun tare ayan suka fito, abin ya zama dai kamar zanga-zanga.
To tuni dai masu sharhi akan lamuran yau da kullum suka yi Allah wadai da kama waɗannan mutane. Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a na ɗaya daga cikin masu sharhin.
So a lokacin da mutane suke ƙoƙarin su nuna ma gwamnati cewa kuma lallai ba mu jin daɗin wannan tafiyan, ya zamanto kuma ana kama su, to ana magana ayi gwamnatin bai ɗaya. Menene gwamnatin bai ɗaya? Mutane su yi shiru duk tsarin da aka so da shi, mutane su takura, kuma ya zamanto gwamnati ba ta san ganin su a bakin titi ko su nuna ɓacin rai.
To ita ma dai kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger ta ce bata ji daɗin kama waɗannan mata ba. Comrade Abubakar Abdullahi shine shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger.
Wannan abun koda ya kasance amma ce su ne suka yi hada wannan zanga-zanga, suna da fundamental human rights din su ai, cewa su yi in abu ya musu radadi. Demokradiya muke, kowa na da iko ya faɗi abin da ke damun sa. Radadi na rayuwa da mutane suke ciki a yanzu nan, to in fa gwamnati ba ta taimaka ma mutane bane, bai kuma kamata in mutun yayi a ce mashi saboda me kai, kaga abun yayi yawa an dake ka an hana ka kuka.
Shi kanshi gwamnan an bato yana cewa waɗannan mutanen sata suka hito yi na wata trailer da ta dauko kaya daga hanyar Lagos. Me zaka ce game da wannan bayani da shi gwamnati?
Duk yawancin waɗannan abu da yake faruwa shugabannin mu ana gaya musu, waɗanda ke bada labarin suna faɗin abinda zuciyarsu ke so ne, don it wannan shugaba ko wannan gwamnatin ta ce sun yi kokari.
Rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta ce da zarar ta kammala bincike akan waɗannan mata da sauran waɗanda aka kama, za a gurfanar da su a gaban kotu domin fuskantar hukunci. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.